الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 دنا 21 22 ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yayi daidai da 28 ne ko da 9 29 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikbatun min at-Tarikh littafi ne na Dr. Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun shiga ainihin wato fasali na 4 domin tattaunawa akan khalifancin Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda inda a mabahasi na farko a cikin wannan fasali aka gaya mana nasabar Ali bin Abi Talib daga inda ta faro zuwa inda ainihin wato ya dangantu sannan mun karanta irin wato mataye da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu arda ya aura da kuma adadin ƴaƴan da ya haifa to sannan mun fara tattaunawa akan falalar sayyidina Ali radiyallahu an inda malai yace zai iya yiwa a kasa falalar sayyidina Ali zuwa kashi uku akwai falalar sa ta tasa shi kadai akwai falalar sa kuma inda ya hadu tare da ahlul baiti akwai kuma falalar sa tare da ragowar sahabbai to sai muka fara daukan falalar sa wanda ta shafe shi kadai daga ciki mun karanta hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wanda falalar sa ta bayyana ranar da aka yi Khaibar wanda hadithi ne wanda Imam al-Bukhari Imam Muslim duk sun fitar da shi kuma cikin falalar sayyidina Ali ake kawo wannan hadithi daga ciki akwai hadithin da shi kansa sayyidina Ali radiyallahu an ya ruwaito inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mai san ka sai mu'mini ba mai kin ka sai munafiki wannan hadithin shi ma Imam Muslim cikin Kitabul Iman ya ruwaito shi daga ciki har wa yau akwai hadithin Sa'ad bin Abi Waqqas inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali anta minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di wannan shi ma ana kawo wannan hadithin dan nuna falala da daraja da daukakar sayyidina Ali radiyallahu an hadithi ne wanda Imam al-Bukhari Imam Muslim duk sun fitar da shi daga ciki akwai hadithin da muka tsaya akan sa hadithin Zaid bin Arqam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kuntu maulahu fa aliyun maula, duk da cewa su ɗan ainihin wato rafida shi'a suna fassara wannan hadithin da wata ma'anar wadda take ba ita ce ma'anar wannan hadithin ba, wanda akwai babban malami ainihin wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi bayani game da wannan hadithin, sannan malaminmu doctor wato doctor Thani Umar Rijal Lemo a cikin wani littafin Sabaghiyatul Mushtaq, in ka koma cikin sa yayi bayani da sharhi daki daki game da ma'anar wannan hadithi na man kuntu maulahu fa aliyun maula. Ita kanta karmar maula din yayi bayani da fashin baki a kanta sosai, in ka koma wancan littafin zaka karu sosai. Da haka ma'ana mafi kyau shine duk wanda wato man kuntu maulahu, duk wanda na kasance majibancin sa, masoyin sa, to aliyu ma masoyin sa ne. Kuma a daidai wannan gaban muka tsaya, inda zamu tashi falala wato a kashi na biyu falalar sa tare da ahlul baiti ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace faniyan ma ahlil bait, wato falalar sayyidina Ali ta biyu ita ce falalar da yayi hadu a cikin ta tare da ahlul bait. Min ha daga ciki an Zaid bin Arqam radiyallahu an, an karbo hadisi daga Zaid dan Arqam Allah ya kara masa yadda, yake cewa qal yace khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghadir yud'a khumman, ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana khutuba bi ghadir a wani tabki, yud'a ana kiran wannan tabkin khumman, shi yasa ake ce masa ghadir khum, ma'ana wani tabki ne mai suna khum, baina makkata wal madina, wannan tabki ko kududdufi ko kogi da ake kira khum wato yana nan tsakanin makka da madina, to a daidai wajen wannan ainihin wato kududdufi ko tabki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai khutba, fa qala yace ayyuhan nas inni tarikum fikum thaqalain ahaduhuma akbar min al-akhar fa dhakara kitaballahi wa hadda alayhi ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم اتكون wannan hadisi wannan khutba yace ya ku mutane inni tarikum fikum thaqalain, yace zan bar muku wasu nauyayen abubuwa guda biyu, ahaduhuma akbaru min al-akhar, dayan yafi daya girma, fa dhakara kitaballah, manzon Allah ya ambaci littafin Allah, yace zai tafi ko ya tafi to zai bar mana littafin Allah, dan haka ya ambaci alqur'ani, wa hadda alaihi, ya kwadaitar da al'umma game da ruko da alqur'ani, thumma qala, sannan yace wa ahlu baiti, sannan ina tunatar da ku iyalan gidana, udhakkirukumullaha fi ahli baiti, ina tunatar da ku Allah game da yan gidana, udhakkirukumullaha fi ahli baiti, ina tunatar da ku Allah game da yan gidana. Wannan hadithin kila li Zaid bin Arqam, to lokacin da Zaid bin Arqam ya karantar da wannan hadithi sai aka tambayi Zaid bin Arqam wa man ahli baiti, game da littafin Allah babu wani iskali, an fahimci me ake nufi da ya bar alqur'ani, wanda shari'a da duk abinda musulmi ko al'umma take bukata akwai a ciki, to sannan ya bar iyalan gidansa suna da haƙƙi akan mu, na mu kiyaye wannan haƙƙin, mu girmama su, mu martaba su, mu darajanta su, mu kaunace su, mu ba su kariya. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina tunatar da ku Allah, ku ji tsoron Allah game da ahlul bait, game da iyalan gidana, kar ku kuskura ku ci mutunci ko ku tozartar ko ku aibata ko ku yi watsi ko ku bari a ci zarafin su ko a ci mutuncin su. Sai aka tambaye Zaid bin Arqam, shin wai su wane ne ahlul baitin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, su wai iyalan gidansa? Qal Zaid bin Arqam yace alladhina hurimu sadaqa, iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kashi kashi ne, amma a wannan hadithin ana magana ga waɗanda aka haramta musu cin sadaka. آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس قيل لزيد وإن سوني وإن دا أكا تنبهي زيد يكاو يتي إيالان جدن علي كاقا دا شي كانسا علين كانسا دا كما إيالان جدنسا وآل جعفر da kuma iyalan Jafar kagan aka ce iyalan mutun har da shi karan kansa da shi Jafar din wa alu aqil da kuma shi aqil da iyalinsa wa alu abbasin da abbas da iyalan gidansa waɗannan dukkanin su a ƙarƙashin wannan hadisin sun shiga cikin ahlul bait qila li zaid sai aka ce wa zaidu a kullu haula'i min ahli baiti yanzu duk waɗannan da ka zayyano gidaje daban-daban gidan Ali gidan Jafar gidan Aqil gidan Abbas duk wa'annan ahlul bait ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan manzon Allah ne qala na'am zaid bin arqam yace kware ma kuwa to kaga a cikin wannan hadithin akwai fadar falala ta sayyidina Ali ba shi kadai ba da ragowar ƴan gidansu ma'ana ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadithi imam muslim cikin kitabu fada'il sahaba babu ma ja'a fi fadl ali yazo a hadithi na 2408 to kaga wannan hadithin shi ma gudan dalili ne dake nuna cewa sayyidina ali yana da falala sannan sauran ahlul baiti suna da falala kuma suna da haki akan al'umma wanda ya wajaba a kare musu wa minha an aisha radiyallahu anha qalat daga cikin hadisan falalar wato sayyidina Ali da sauran iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatan tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a wani asubahi a wata safiya wa alaihi mirdun murahhal yana sanye da wani gwado ko wani mayafi shine mir murahhal wanda a jikinsa akwai hoton ainihin wato sirdin doki ko raƙumi shine murahhal mirdun murahhalun wato yana sanye da wani mayafi a jikin mayafin akwai zane-zane na ainihin wato arrahal wato abin nan sirdin doki ko sirdin raƙumi shi yasa ake kiransa murahhal fa adkhala aliyan tunda mayafi ne babba sai ya shigar da sayyidina Ali cikin wannan mayafin wa fatimata ya shigar da nana Fatima wal hasana ya shigar da al hasan wal husaina ya shigar da al husain radiyallahu anil jami' Allah ya kara musu yadda dukansu thumma qal bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lullube su duk sun shiga cikin wannan mayafi sai ya ce inna ma yuridu Allahu ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله كوي الله مدعوك كنسر كينا نفن ليذهب عنكم الرجس يتبيردك أزنتا غريك أهل البيت ياكو أهل البيت منزان الله صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا يكوما سأرك كيكو متكار سأرك كيوا وكاق وانن a wannan kaga shi kuma gashi a wancan hadisin na farko an fadada magana a wannan kuma an takaita to akwai hadisin da kuma yayi magana ko kuma akwai dalilai da suka yi magana na iyalan gidan Annabi shi kansa siyakin wannan ayar cikin suratul Ahzab in ka bi shi zaka ji iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana matansa su ma sun shiga cikin ahlul bait sai dai ahlul baitin akwai wa'anda aka haramta musu cin sadaka kaman wa'annan da kaji an lissafa na fata an gane to kaga a cikin wannan shi ma akwai wata falala ta sayyidina Ali doriya akan falalar da muka ambata a baya sai dai anan yayi tarayya da shi da matarsa Fatima da ƴaƴansa guda biyu Al-Hasan wal Husayn falithan sai kuma wannan hadisin da muka karanta wato hadisi ne wanda Imam Muslim cikin kitabu Fada'il Sahaba babu Fada'il Ahli Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wato hadithi na 2424 falithan sai malam yace falala ta uku al-fada'ilul 'amma wato falalar gabaki ɗaya ragowar sahabbai wanda in dai za a faɗe ta kowace irin falala ce da aka yi wa sahabbai kudin gora a cikin ta to sayyidina Ali shi ma yana cikin wannan falala din fa minha daga cikin irin wannan falalolin wa'anda sayyidina Ali yayi tarayya da kunzumin sahabbai a cikin ta shine qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uskun hira hira kana tso fa inna ma alayka nabiyyun domin annabin Allah ne akan ka aw siddiqun ko kuma siddiqi aw shahidun ko kuma shahidi wa kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adide wannan lokacin shi hira wanda a cikin sa ne kogon yake shi dutsen hira kuma akwai kogon hira ko to shi dutsen annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kansa da siddiqi da shahidi dan haka dan kada yayi motsi ko yayi girgiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai hira ka natsu ba kowa bane akan ka sai annabin Allah sai siddiqi sai kuma shahidi kuma a lokacin waɗanda suke kansa rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abubakrin da abubakar wa umar da umar wa usman da usman wa ali da ali wa talha da talha wa zubair da zubair wa sa'ad da sa'ad radiyallahu anil jami' kaga duk wayannan suna kansa lokacin an fahimta kaga in ka cire annabi siddiqi da ma waye na'am to kaga ragowar su kuma za su zama kowanne zai iya amsa sunan shahid ko wannan hadithin shi ma Imam Muslim cikin kitabu Fada'il as-Sahaba ya rawaito shi babun min Fada'il Talha wa Zubair hadithi na 2417 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa minha daga cikin wato dalilai na falala ga sayyidina Ali da sauran sahabbai an Sa'id bin Zaid an karbo daga hadisi daga wato hadithi daga Sa'id bin Zaid Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asharatun fil janna mutun goma yan aljanna ne abubakrin fil janna wa umara fil janna wa aliyun fil janna wa uthman fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa abu ubaida fil janna wa abdurrahman bin awf fil janna wa sa'ad fil janna wa sahibukum fil janna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ya kawo su goma yace abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne aliyu dan aljanna ne usman dan aljanna ne talha dan aljanna ne zubair dan aljanna ne abu ubaida dan aljanna ne abdurrahman bin awf dan aljanna ne sa'ad dan aljanna ne shi kansa annabin naku dan aljanna ne shine wa sahibukum fil janna na ba ta gane tilka asharatun wannan hadithin Imam Tirmidhi cikin kitabul manaqib babu manaqib Abdurrahman bin Auf a karkashin hadithan darajojin Abdurrahman bin Auf Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadithin hadithi ne na 3748 kuma isnadin hadithin isnadi ne sahihi wa qaulu sa'id sahibukum yani nafsuhu qaulu sa'id fadin wato fadin shi rawun hadithin sa'id bin zaid wato da yace sahibukum yani nafsuhu yana nufin shi karan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko kuma shi kansa sa'id din dan zai iya daukan haka shi sa'id din shi dama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai maita zance a cewa sahibukum wa sahibukum shi mai baku wannan labarin shi ma dan aljanna ne mai akwai yace da ni ni ma fil janna sai kawai ya saka ya asubi da abin nan sai ya ce wa sahibukum yana nufin shi karan kansa shi sa'id din domin sa'id bin zaid yana daga cikin mutane goma al-asharatul mubasharuna bil janna ina fata an gane da haka shine zai fi kyau ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa'id bin zaid shine wa sahibukum fil janna ma'ana abokin nan naku shi ma fil janna ma'ana shi karan kansa kenan shi yasa can kasa yace wa qaulu sa'id sahibukum yani nafsuhu yana nufin shi karan kansa shi sa'id din wa minha daga cikin hadithan an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairun nas qarni fiyayyan mutane mafi alkhairin mutane sune wadanda suka zo a qarni na thumma alladhina yalunahum sannan masu bin su wajen alkhairi da falala sune wadanda ke biye da su thumma alladhina yalunahum sannan wadanda ke biye da su wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari cikin kitab al-Fada'il as-Sahaba ya ruwaito wannan hadithin babu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi na 3651 Imam Muslim kitabu fadha cikin kitabu fadail sahaba babu fadil sahaba hadithi na 2533 kaga sayyidina Ali ya ci tudu uku yana da falala tasa ta kashin kansa yana da falala da suka yi tarayya da ahlul bait sannan kuma yana da falala da yayi tarayya tare da sauran sahabbai wa mimma tamayyaza bihi aliyun wa badda bihi aqrana wa mimma tamayyaza bihi aliyun yana daga cikin abinda sayyidina ali yayi fice da shi wa badda bihi aqrana ya kuma tsere wa sa'anninsa yawmal khandaq ka koma ka karanta tarihin me ya faru ranar da aka yi yakin gwalalo shine yawmal khandaq daga nan za ka gane lalle ali ibn abi talib ya tsira sa'a ba a cin masa ba yana daga cikin abin da yayi fice da shi ya kuma ketare ya tsallake ya wuce aqranahu sa'anninsa yawmal khandaq daga ciki akwai ranar yakin khandaq me ya faru ranar yakin khandaq sai ya ce to ga abin da ya faru zaka ji kharaja yawmal khandaq limulaqati amr bin abd wuddin wato ranar da aka yi yakin khandaq ranar gwalalo sayyidina ali bin abi talib shine wanda ya iya karfin hali ya fito domin su yi taho mu gama da amr bin abd wuddin wani ka karfan dan dambane ko dan kokawa an fahimta amr bin abd wuddin kowa yana dan shakkar ayinin wato abuga wato da shi da haka wanda yayi wato karfin hali yayi sadaukantaka da jarumtaka wajen fitowa domin su yi taho mu gama su kara da wato Amr bin Abd Wuddin shine sayyidina Ali radiyallahu an baraka ji abin da ya faru faqal yace ya amru kunta ahadta Allah alla yad'uka rajulun min quraishin ila ahadin ila ahadi khallatayn illa akhadhtaha min yace ya kai amru kunta ahadta Allah kai wa Allah alqawli alla yad'uka rajulun kace wani mutum ba zai gayyace ka ba zai neme ka ba min quraishin daga quraishawa ila ahadi khallatayn zuwa ga dayan abubuwa guda biyu illa akhadhtaha minhu face sai ka riki daya daga ciki fa qala lahu ajal yace haka abun yake qala aliyun sai sayyidina ali yace da shi fa inni ad'uka ila allah wa rasuli tunda ka ce in dai an kira ka zuwa ga duk wanda cikin quraishawa ya kira ka zuwa dayan abubuwa guda biyu sai ka amsa daya to yanzu ni ina kiran ka zuwa ga allah da manzansa ila alislam ina kiran ka zuwa ga musulunci tunda kai wa Allah alƙawarin in dai an kira ka zuwa ɗayan abubuwa guda biyu zaka ansa to yanzu ni kiran da nake maka musulunta na kira ka zuwa ga Allah da manzansa ka musulunta fa qala amr bin abd wuddin yace la hajata li bi zalika bani da buƙatar haka maganar musulunta ban buƙatar wannan maganar in taho zuwa ga Allah da manzansa bana buƙatar haka qala aliyun sai sayyidina Ali yace da shi to shikenan fa inni ad'uka ila an-nizal to yanzu ina kiranka zuwa ga ka fito mu yi gaba da gaba da kai shine an-nizal muqabala da muqatala shi ake kira nizal yanzu ina kiranka zuwa ga ka fito mu fafata mu yi taho mu gama ni da kai qala lahu Amr bin Abd Wuddin yace da shi lima yabna akhi me yasa kake so in taho mu gama da kai ya kai dan dan uwana fa wallahi ma uhibbu an aqatu laka ce wallahi ba na son kashe ka kai hakuri me yasa kake so in fito mu yi aran gama da kai ka san ni dai ba kan wallasa bane ni ba an san in kashe ka qala lahu Ali yace lakin ni wallahi ni kuma kaga na rantsa da Allah uhibbu an aqatu laka ni kuma so nake wallahi in kashe ka fa hama amrun inda zalika to sai amru ya tafarfasa ya fusata shine fa hama amrun inda zalik amru sai ya fusata yayin da yaji sayyidina Ali ya fada masa haka
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم اقبل على علي فاقتحم عن فرسه فعقره سي سوكا da kan dokinsa sai ya soke dokin wa baraba wajahu yadda ki dokin a fuska thumma aqbala ala aliyin sannan ya taho ya fuskanci sayyidina ali fatanazala ainihin wato watajawala fatanazala watajawala duk kusan ma'ana ɗaya ne fatanawala suka fuskanci juna fatanazala suka fuskanci juna watajawala suka yi taho mugama faqatalahu aliyun wa kana amrun qad qal sayyidina ali kuma karshe shine ya kashe amru bin abduddin to kafin a zo ga haka wa kana amrun qad qal amru yace yayi waɗannan baitukan yace wa laqad bahatu minan nida ili jam'ihim hal min mubariz wa waqaftu إذ جبنا المشجع وموقف القرن المناجز ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز يتي ولقد بححت من الندى حقيقة بححت نايكروروا min annida daga kira da aka yi li jam'ihim gagabaki ɗayan su taron su duka nace hal min mubariz akwai wanda zai fito wa waqaftu na tsaya idh jabuna al mushajja'u lokacin da wanda ake ganin jarimi ne ya tsorata mawqifal qirnil munajiz wato a gurin haduwar gumurzu ko yaki ko almunajis suka ce gurin zubar da jini wa waqaftu na tsaya idh jabuna almushajja'u a inda duk wanda ake tunanin jarimi ne ya tsorata mawqifal qirnil munajis gurin haduwar zubar da jini ko gurin haduwar yaki walidhaka dan haka fa inni lam azal mutasarri'an ni ban gushe ba ina yin sauri da gaggawa qibal alhazahiz inda naji an daga murya an yi sauti wato alhazahiz shadidus saut kenan duk inda naji an yi kururuwa to ni kuma bazan gushe ba zan kai farmaki zan kai kaina gurin inna shaja'ata ita jarumta fil fata ga mutum matashi waljuda da kyauta mutum ya zama ba marowaci ba min khairil gara'iz suna daga dabi'u mafiya alkhairi a ce mutum matashi ne amma jarimi ne ba matsoraci ba matashi ne mai kyauta ba marowaci ba amru bin abduddin yace min khairil gara'iz yana daga cikin dabi'u masu kyau da ake so mutum ya sufantu da su faradda alaihi aliyun to anan take sai sayyidina ali ya mayar masa da martani qa'ilan yana cewa la ta'ajalanna qad ata kamujibu sautika ghayra ajiz fi niyyatin wa basiratin wasidqu manja kulli fa'iz inni la arju an uqima alayka na'ihatal janaiz min darbatin najla abai ayab min darbatin najla ayab qadhikruha indal hazaiz kaga sai masa zubi irin nasa baharin da ya amfani da shi shi ma sai ya amfani da wannan baharin na waka sai mai masa da shi sai ya ce la ta'ajalanna kar kai gaggawa faqad ataka mujibu sautika wanda zai amsa wa wannan murya taka gashi ya zo maka ghaira ajiz ba kuma kasashe bane ba gajiyayye bane fi niyatin ya kuma fito zuwa gare ka cikin niyya wa basiratin da ilimi wasidqu kaga gaskiya manja kulli fa'izin ita ce matserar dukkan mai rabauta inni la arju ni ina fata an uqima alayka na'ihatal janaiz ni ne nake fatan in tsayen maka da makoka mutuwa a kanka ina san in zama ni ne ajalinka ma'ana shine inni haqiqa ni la arju ina sa rai ina fata ina so an uqima alayka na'ihatal janaiz in tsayen ma da makoka irin na mutuwa a kanka min darbatin saboda wani sara najila mayalwaci da zan yi maka ya buka zikiruha wanda wannan saran da zan kafta maka tarihin wannan saran wato da ambatansa zai wanzo indal hazaiz duk lokacin da aka ji wata kururuwa ta yaki sai an tuno da irin wannan saran da dukan da ne maka a wajen yaki Ali bin Abi Talib kenan ka koma cikin wani littafi na ainihin wato a Dr. Sallabi sunan littafin ma Ali bin Abi Talib shafi na 99 ka kuma koma cikin albidaya wan nihaya abubuwan da suka faru a shekara ta 5 gazwatul khandaq thumma khaybara kharaja marhabul yahudiyyu faqal sanan yawma khaybar ranar da aka yi khaybar din da kharaja marhabul yahudi wani mutum da ake kira marhabul yahudi shi ma ya fito faqala sai yace qad alimat khaybaru anni marhabu شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تهلب تلهب كيفو إذا الحروب أقبلت تلهب شما يوى إنن بيتكن يناس كرارا يتي قاد ألي مر خيبرو إتا خيبرا انتاسن أني مرحب نيني مرحب نيني دي مرحب دي خيبر وايه بيسن ونيني مرحب شاكي السلاح مواس مكامي بطلن wanda yake jarumi mujarrabun wanda an gugguda shi a gurare da yawa an tabbatar da jarumtakarsa idhal hurubu aqbalat in aka ce ya koki aqbalat sun zo talahabu wato suna cin wuta suna zabarbaka to lokacin ni an san an jarraba ni an san ni jarumi ne fa ajabahu aliyun shi ma sayyidina ali ya bashi amsa yace ana allazi sammatni ummi haidara كليث غابات كريه المنظر أوفيهم أوفيهم بالصائكيل السندرة كاجو وتئروا معك أخو يتي أنا الذي سمتني أمي حيدرا ني ما وند ما هي فياتا تكي كرانا دسونا حيدر واتو زاكي واتو كليث غابات واتو ني إنن كمر zaki ne da ke cikin rukuki karihil manzara hada ido da shi ba kyau ufihimu bisai kaila sandara yace zan cika musu cikakken ma'auni wato ufihimu bisa zan cika musu bisai da ma'auni ya kaila sandara cikakken ma'auni ma'ana ukiluhum bisayf zan yi musu awo amma awon na takubba zan musu awon takobi kuma ba zan tauye mudu ba wajen cika musu ma'aunin da zan auna musu na takobi an bayyanta wannan shi kuma ka koma cikin muslim cikin kitabul jihad babu gazwati dhi qurt wato hadisi na 1807 za ka ga wayannan baitukan na ainihin wato sayyidina Ali radiyallahu anhu to kaji daga cikin malam sai ya ce maka kaji daga cikin abubuwan da sayyidina Ali yayi fice da shi kuma ya tsere wa ainihin wato sa'annin sa bai'atu Ali radiyallahu anhu bil khilafa to sai kuma mubay'ar da aka yi wa sayyidina Ali ta zama khalifa am Muhammad bin al Hanafiya wa huwa Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma an karbo daga Muhammad bin al-Hanafiya shi dai aka fi sani da Muhammad bin Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yadda qala yace ata aliyun dara usmana wa qad qutila sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zo gidan sayyidina Uthman lokacin an kashe sayyidina Uthman fa dakala ila dari ya shiga gidan wa aghlaqa babahu alayhi ya kulle kofar yana ciki fatahun nas mutane suka zo fadarabu alaihi albab suka dinga kwankwasa masa kofa faqalu suka ce inna hadhar rajul qad qutila wala budda lin nas min khalifa wala na'lamu ahadan ahaqqu biha mink mutane suka zo suna ta buga kofar sun san yana ciki suka ce inna hadhar rajul qad qutil wannan mutumin fa an riga an kashe shi wala budda lin nasi min khalifa, kuma dole mutane a samu musu khalifa. Wala na'lamu ahadan ahqqa biha min, kuma mu yanzu ba mu san wani wanda yafi ka cancanta zama khalifa ba. Fa qala lahum aliyun, sayyidina ali yace da su, la turiduni fa inni lakum wazirun khairul lakum minni amir. فقالوا لا والله لا نعلم احق لا نعلم احدا احق بها منك. سيدنا علي يتي دس لا تريدوني اكركوني فيني ده wannan fa inni lakum wazir, ni dai zan zama mai taimakawa, zan zama waziri gare ku. Khairul lakum minni amirun, sai yafi zama mun alkhairi in zama muku waziri sama da in zama muku amir. Faqalu, sai suka ce la wallahi, a ba zai yi ba wallahi. La na'lamu ahadan ahqqa biha mink, ba mu san yanzu wani wanda yafi ka cancanta zama khalifa ba. Qal, sayyidina ali yace fa in abaitum alayya fa inna bai'ati la takunu sirra. Sayyidina ali yace idan kun ki kun ce lalle ni za a zaba a matsayin khalifa, to ƙuri'ar da za ku ban da mubay'ar da za ku yi min ba za ta zama a boye ba, a fito fili ayi. Walakin akhruju ila almasjid, sai dai zan fita zuwa masallaci. Faman sha'a an yubay'ani bay'ani, a can masallacin duk wanda yake so ya mun mubay'a sai zo ya mun mubay'a. Fa kharaja ila almasjid, sai sayyidina Ali ya fita zuwa masallaci. Fa bay'ahu an-nas, sai mutane suka yi masa mubay'a. Ka koma cikin musnad na Imam Ahmad, cikin fada'il as-sahaba mujalladi na 2 shafi na 573 da kuma raqam na 696, kuma isnadin wannan hadithi sahihi. Wa bay'ahu al-muhajirun wal ansar, to kaji shi ma yanda ya zama khalifa ba da karfa karfa ba, ba da a'a, shi ma jama'a ce ta zo ta yi masa mubay'a cewa shi yafi kowa cancanta ya zama khalifa. Wa bay'ahu al-muhajirun wal ansar, haka da al-muhajirun da al-ansar duk suka zo suka yi masa mubay'a. Alladhina kanu fil madinati, wa inda suke cikin garin Madina. Wa qil, an ce innahu takhallafa an bay'ati ba'du sahaba, wasu cikin sahabbai basu zo sun yi masa mubay'a ba. Ka Sa'ad bin Abi Waqqas, kaman Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Umar da Abdullah dan Umar wa Muhammad bin Maslama da Muhammad bin Maslama wa gairihim da wasun su. Wa qila innahu buyi'a min al-jami'. Wa hadha huwa al-mashhur. Ila kuma aka ce a innahu buya min aljami', gaskiya an masa mubay'a gaba daya, babu zancen wane da wane da wane ba su yi masa mubay'a ba, duk gaba daya an yi masa mubay'a. Wa hadha huwa almashhur, kuma wannan shine kaulin da ya shahara, wannan shine kauli mashhuri cewa har su ancin da aka ware Sa'id bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslama da ire-iren su, duk su ma sun yi masa mubay'a. Illa annahu takhallafa Sa'ad wa ibn Umar wa Muslim wa Muhammad bin Maslama an al-qital ma'a, sai dai kawai abinda dai ya tabbata shine Sa'ad bin Abi Waqqas da Ibn Umar da Muhammad bin Maslama su kam basu yaki tare da shi ba. Amma al-bay'atu, amma game da mubay'a, faqad bay'u, sun masa mubay'a, mubay'a sun yi masa, amma abinda basu yi ba shine su yi musharaka su shiga yakin da ya faru, wanda zamu karanta shi nan gaba kadan. To yakin da ya faru basu wato basu zama tare da Sayyidina Ali a wannan yakin ba, amma game da mubay'a a karan farko lokacin da ya zama khalifa basu saba ba, su ma sun yi wa Sayyidina Ali mubay'a. An bayyanta ko? Ala Awf bin Abi Jamila, Awf bin Abi Jamila yake cewa kuntu inda al-Hasan al-Basri, yace na kasance ina wajen al-Hasan al-Basri. Wa kana fil madinati inda maqtal Uthman, domin shi al-Hasan al-Basri rahimahullah yana cikin garin Madina lokacin da aka kashe sayyidina Uthman. Fa zakaru ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, sai suke ambatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ibn Jawshan al-Gatafani, ya Aba Sa'id, sai wani mutum da ake kira Ibn Jawshan al-Gatafani sai ya ce ya kai baban Sa'id, ita ce al-kunyar ainihin al-Hasan al-Basri, yace inna ma zurriya bi abi musa ittiba'uhu aliyan, inna ma zurriya bi abi musa, lalle an wulakanta abu musa al-ash'ari ittiba'uhu aliyan, saboda bin da yayi wa sayyidina ali. Yuridu anna alladhi akhadahu an-nas ta'anan fi abi musa annahu ittaba'a aliyan wal mafrud alla yattabi'ahu. Ka koma can wato rakam na biyu ko a ga gurin wato an dinga aibata inna ma zurriya bi ami Musa, an din an aibata abi Musa al-Ash'ari ittiba'ahu ittiba'uhu aliyan, ba dan komai ba sai saboda ya zama cikin waɗanda suka mara wa sayyidina Ali baya, yana cikin mabiyan sayyidina Ali, ma'ana an dinga sukarsa ana ganin bai kamata ya bi sayyidina Ali ba kuma ya bi shi. To shine sai wannan kamar tambaya ce aka yi wa Hasan al-Basri, faqadiba al-Hasan, sai Hasan al-Basri ya fusata hatta tabayyana fi wajhihi, har fusatar aka ganta a fuskarsa. Faqala, sai ce faman yuttaba, to wa za a bi? Qutila amirul mu'minin mazluman, an kashe sayyidina Uthman amirul mu'minin bisa zalunci. Fa amadan nasu ila khairihim, mutane suka nufi mafi alherin cikin su, fa bay'uhu, suka yi masa mubaya'a. Faman yuttaba, to wa za a bi? In ba a bi shi ba, wa za a bi? Hatta raddada ha miraran, har ya dinga ainihin wato maimaita wannan. Ma'ana bayan abun ya faru shine aka zo aka tambayi Hasan al-Basri, mutane fa suna ta ganin aibin Abu Musa al-Ash'ari, dan me yasa zai bi sayyidina Ali? To shine sai Hasan al-Basri ya fusata, yace an kashe amirul mu'minin sayyidina Uthman bisa zalunci, mutane kuma suka hadu suka ga ba wanda ya fucancanta, ba mafi alherin su sai sayyidina Ali, suka yi masa mubaya'a. Me ya aibin yi masa mubaya'a? In ba a bi shi ba, to wa za a bi? In ba a bi shi ba, wa za a bi? In ba a bi sayyidina Ali ba, to wa za a bi? Yayi ta maimaitawa. Ina ba ta gani wannan hadithin, ka koma cikin Musnad na Imam Ahmad a cikin Fada'ilus Sahaba mujalladi na biyu shafi na 576 da kuma rakam na 976 wa ismi isnadin sahihin. Wa ahlus sunnati mujmi'una ala anna afdalus sahabati ba'da Uthman bin Affan radiyallahu an huwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Ahlus sunna ba su da jayayya, ra'ayin su ya hadu akan cewa mafificin sahabbai bayan sayyidina Uthman dan Affan shine Ali ibn Abi Talib. Wannan babu ja, duk ahlus sunna sun sallama akan haka. Bayan sayyidina Uthman babu wani mafi falala cikin sahabbai da ya kai sayyidina Ali radiyallahu an. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yace al mansusu inda Ahmad bin Hanbal, abinda yazo a nassi, abinda Imam Ahmad bin Hanbal ya nassanta shine tabdi'u man tawaqqafa fi khilafati Ali, bid'antar da duk wanda ainihin wato abinda aka samu na nassi daga Imam Ahmad bin Hanbal shine tabdi'u man tawaqqafa fi khilafati Ali, shine bid'antar da duk wanda ya noke ya kiyadda da khalifancin sayyidina Ali. A wajen Imam Ahmad bin Hanbal wannan shine ainihin wato abinda wato ya tabbata daga Imam Ahmad cewa ya ce duk wanda ya noke daga yadda da khalifancin Ali bin Abi Talib dan bid'a ne. Imam Ahmad ya nassanta haka, na bid'antar da duk wanda ya noke ya tsaya ya ƙi mubaya'a ga khalifancin sayyidina Ali. Wa qala, har ma yake cewa huwa adallu min himari ahli wa amara bi hijrani. Imam Ahmad yace wannan mutum batacce ne, ya fi jakin gidansa bacewa, kuma yayi umarni da a kaurace masa, yace duk wanda aka ganshi ya kiyadda da khalifancin sayyidina Ali, to jakin gidansa ma ya bi shi, ya fi shi basira. Sannan kuma sayyidina wato Imam Ahmad yace a kaurace masa. An bayyana ko ka koba cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam mujalladi na 4 shafi na 438. Fa ahlus sunnati mujmi'una ala anna afdalus sahabati ba'da rasulillah, dan haka ahlus sunna sun hadu akan cewa mafificin sahabbai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr shine sayyidina Abu Bakr, thumma Umar sannan Umar, thumma ikhtalafu sannan suka samu sabani, kama zakarna fi Uthman wa Ali, kama yanda mun ambata a baya akan sayyidina Uthman da Ali wa yafi wani falala. To anan ahlus sunna su ma sun samu sabani, wasu suka ce sayyidina Ali ya fi falala, wasu suka ce sayyidina Uthman ya fi falala. Wal jumhuru, ko da yake mafi yawan ainihin wato ahlus sunna jumhurun su sun tafi akan anna ala anna Uthman afdalu min Ali, cewa sayyidina Uthman yafi falala sama da sayyidina Ali. Thumma tafaqu ba'da zalika ala anna Ali ibn Abi Talib rabi'ul khulafa, a karkashin haka kuma suka hado akan cewa ba'da zalika bayan sayyidina Uthman ala anna Ali ibn Abi Talib, akan cewa Ali dan Abi Talib rabi'ul khulafa shine na hudun khulafa'ur rashidun. Na fata an gane. Al-mabhathu thani, ahammul ahadath fi khilafati Ali radiyallahu anhu. Mala yake cewa mabahasi na hudu a cikin wannan mabahasi kai na biyu, a cikin sa zamu ji ahammul ahadath, muhimman abubuwan da suka faru fi khilafati Ali, a lokacin khalifancin sayyidina Ali radiyallahu anhu. Domin shi dole lokacin sa kaga ya bambanta da na sauran, domin shi kaga ga irin abin da ya gada na rigima, yazo ya tarar da khalifan da ya gada an kashe shi zulman. Wasu ƴan ta'adda sun zo sun hadu sun yi masa kisan gilla. To yazo ya tarar da wasu cikin sahabbai suna ganin lalle lalle a dauki mataki, a sa committee bincike a gano su a kashe su. Wasu kuma suna tare da sayyidina Ali akan cewa a bari gwamnati ta tsaya akan kafafuwanta, sannan a natsu, bayan an natsu sai kuma a sa committee bincike ya gano waɗanda suka kashe sayyidina Uthman a hukunta su. To a ƙarƙashin haka aka samu ma'arakatul Jamal. Daga cikin muhimman abubuwan da suka faru akwai yakin da ake kiransa yakin Jamal. Wannan yakin Jamal ya faru a shekara ta 36 bayan hijira. lamma buyi'a ali ibn abi talib, bayan an yi wa Ali ibn abi talib mubay'a, ista'adana Talhatu wa Zubair Aliyan radiyallahu anhu fi adh-dhahab ila Makkah. Talha da Zubair sai suka nemi izinin Ali ibn abi talib ya ba su dama suna so za su je Makkah. Fa adina lahuma, sai ya ba su izini, ya ba su dama, yace babu laifi su tafi. Faltaqaya hunaka bi ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, to a can garin Makka ne kuma sai suka hadu da uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda. Wa kana al khabaru qad wasala ilaiha, kuma dama labari ya isar mata anna Uthmana qad qutila, sayyidina Uthman an kashe shi radiyallahu an. Fajtama'u hunaka fi Makka, dan haka Talha az-Zubair ummul mu'minin Aisha sai suka hadu a can a garin Makka. Wa azamu ala al-akhdh bi tha'r Uthman, sai suka kudurci niyyar daukan fansa akan kashe sayyidina Uthman. Faja'a Ya'la bin Munyah min al-Basra, sai Ya'la bin Munyah sai gashi yazo daga Basra. Wa ja'a Abdullah bin Amir min al-Kufa, Abdullah dan Amir shi kuma ya taho daga Kufa. Wajtama'u fi Makka, duk suka hadu a garin Makka alal akhdh bi tha'r Uthman, dukkan su akan daukan fansar kashe sayyidina Uthman radiyallahu an. Dan haka sai suka fito daga cikin garin Makka biman taba'ahum, da waɗanda suka biyo su suka yadda cewa lalle wannan mataki yayi daidai, a tafi a dauki fansa akan wanda suka kashe sayyidina Uthman. Dan haka sai suka samu mara, wato suka samu magoya baya akan haka ilal Basra, ba su tsaya ko ina ba sai Basra. Yuriduna qatlata Uthman, suna nufin lalubo waɗanda suka kashe sayyidina Uthman. Wa dhalika annahum yarawna annahum qad qassaru fi ad-difa' an Uthman, wa dhalika abinda yasa haka, annahum yarawna suna ganin, annahum qad qassaru kamar sun gaza, sun yi ƙasa a gwiwa, fi ad-difa' an Uthman radiyallahu anhu, game da bada kariya ga sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Wa kana Ali radiyallahu anhu fil Madina, kar ku manta lokacin shi sayyidina Ali bai san me ake ciki ba, shi kuma yana garin Madina. Wa kana Uthman bin Hunayf radiyallahu anhu waliyan ala al-Basra, shi kuma shine gwamna a Basra min qibali Ali bin Abi Talib, ta bangaren Ali dan Abi Talib, ma'ana gwamnan Ali bin Abi Talib a Basra shine Uthman bin Hunayf. Falamma wasalu ila al-Basra, yayin da suka isa Basara, arsala ilayhim Uthman bin Hunayb. Uthman bin Hunayb sai ya aiko musu, madha turiduna, yace me ke tafa da ku, yace a tambaye su me ke tafa da su, me suke nufi, me suke so. Qalu, sai suka ce nuridu qatlata Uthman, muna so ka ba mu wa'inda suka kashe sayyidina Uthman. Fa qala lahum, sai yace da su hatta yati Aliyun, yace ka ai wannan al'amari gaskiya sai dai a bari sai Amirul Mu'minin Ali ya zo. Wa mana'ahum min ad-dukhul, ya hana su shigowa cikin Basara, yace gaskiya ba ka su shigo, domin kaga wani wani abu ne kuma zai iya faruwa. Yace a saurara, gaskiya a bari sai Amirul Mu'minin Ali ya zo. Thumma kharaja ilayhim jabala wa huwa ahadu alladhina sharaku fi qatl Uthman, sai kawai Jabala ya fito wajen su, kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka kashe sayyidina Uthman. Faqatalahum, sai ya fito dan ya yake su daga Basra din kenan. Fi saba'imi'ati rajulin, yana cikin mutum 700, sai ya fito da mutanansa 700 dan ya yake wannan tawaga da ta taho daga Makka domin daukan fansar sayyidina Uthman. Fantasaru alai, sai suka samu nasara akan shi wannan Jabala. Wa qatalu katiran mimman kana ma'ahu, suka kashe da yawa daga cikin magoya bayansa wanda suke tare da shi. Wa damma katiran min ahli al-Basra ila jaysh Talha, kuma aka samu da yawa cikin mutanen Basra suka mara baya ga wannan rinduna ta Talha wa Zubair da Zubair wa Aisha da Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in, Allah madaukakin sarki ya yarda da su gabaki daya. To ina ganin zamu tashi. Kharaja Ali min al-Madina, dan an ce lokaci yayi insha Allah. Mun dai kwana a jeji, amma dai insha Allah jeji ne na kusa da gari insha Allah, ko abinda ba